الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau Laraba 20 ga watan Al-Muharram Hijra Annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 9 ga watan 9 miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun littafai guda biyar farawa da littafin Rijalun wa Nisa'un hawla Rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta 11 na Hafsatu bint Umar radiyallahu anha an fara mana bayani akan irin tarbiyya da mahaifinta sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya mata kuma ya ci gaba da yi a inda ake kawo mana hadisi wanda yake bayani akan sayyiduna Umar radiyallahu anhu yana fadin dabi'ar matan Quraishawa da yadda suke da kuma dabi'ar matan Ansar da yadda suke daga baya sai ya zama saboda cakudeniya da zamantakewa sai ya zama matan Quraishawa suka fara zama kaman matan Ansar to shine yake ba da labarin ki cewa qala bayan duk abin da ya riga ya gabata mai riwaya ya sayyidina Umar ya ce fantalaqtu fadakhaltu ala Hafsata da aka bani labarin cewa matan manzo Allah suma ai sukan musa masa ya kan fada su ma su fadi har ma aka ce daya su ta kan kaurace masa ta ki magana da shi tsawon yini sayyiduna Umar radiyallahu anhu abin ya tayin masa da hankali وشيني ففانطلقت فدخلت على حفصة في نشرات سينة في نشق وجنة لحفصة ياتا فقلت سينة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قسكني كيدا قسكين ما تم منزل السماء كنا فتأ كنا ما يغمد منزل السماء ما قنا منزل السماء يفتي كما تفتي قالت نعم تشيئي من أي ina yin haka manzo Allah sama yana magana ni ma ina yi zuciyar su habbai farashi ba su ƙarya kaga ai tunda ta san ba abin arziki bane kuma tabbas tunda sayyidina Umar radiyallahu anhu yazo to ta san ba yazo bane kawai haka nan ya ji labari ya tafi ta san dai laifi ne ba daidai bane sannan na biyu sayyidina Umar ba zai tabbatar da abin da yake laifi ba ya ji shi kenan kawai ya wuce amma kuma sai ta faɗi gaskiya ta ce kwarai manzo sama ya kan yi magana ni ma in mayar qultu sai na ce in ji sayyidina Umar wa tahjuruhu ihdakunna al-yawma ila al-layl wai da gaske ne ɗayanku har ta kan ƙaurace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon yini har zuwa dare tun daga safiya ta ki kula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ne qalat na'am na na hafsa tace kwarai da gaske muna yin haka qultu sayyidina Umar yace qad khaba man fa'ala zalika min kunna wa khashir hakika duk wacce ta aikata dai irin wannan daga cikin ku to hakika ta tabe kuma ta yi asara a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan ku a ce wai manzon sama yana faɗi tana faɗi har ma wai a ce wai ta fushi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama afata amanu ihda kunna an yaghdiba Allah li ghadabi rasulihi yanzu ɗayan ku ta sakankance ta yadda Allah ya hushi sakamakon hushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda inna Allah ta'ala yaghdabu li ghadabi rasulihi Allah mun rubuta ke yana hushi idan manzo Allah sama ya hushi na hushi ku yanzu ɗaya ku ba ta jin tsoron haka ba ta jin tsoron abin da zai faru da ita Allah madaukakin sarki ya fushi da ita saboda ka sai ya ce qad khaba man fa'ala zalika min kunna wa khashya duk wacce ta aikata in dai aka samu ɗaya ku tana aikata haka to ta tabe ta yi asara wannan shine asali da ba zamantakewar miji da mata bace ai shi yasa da abin yayi tsauri wannan wani abu ne na dabi'ar mata duka idan kowa akwai sai dai na wani yafi na wani amma da abin yayi tsauri sai Allah ya shiga Allah ya shiga ai daga baya asarabu in talaka kunna yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abtara amma irin wannan dabi'a ce ta mata duk wanda yake tsammanin zai auri mace haka ba za ta faru da shi ba to yazo na kai ya aure ita ce ka'ida sai dai wata tafi wata kuma akan samu wadanda ba za su yi hakan ba kwata kwata amma dai aghlab abinda suke tunda manzon sama ya riga ya siffanta suna qisatu aqlin wa din hankalin su ba kamar na namiji yake ba tauyayyen hankali suke da shi sannan addinin su bai cika ba abin addinin su bai cika ba suna haiba su dau lokaci ba su sallah su dau lokaci ba su azumi sannan kuma tunanin da namiji yake da shi ba irin nasu bane ko labari kake ba mace a dabi'a kai akwai darasin da kake son ta dauka babba duk in ka gama ba ta labarin sai ta dauko wani abu dan karami a ciki shi kawai za ta kalla sai ta maka tambaya kan shi gabaki dai in ba kai hakuri ba ta rusa labarin gabaki daya kai akwai darasin da kake son ta kai zuwa gare shi kuma duk haka suke wata dai ta fi wata to shine wannan yanzu kana iya zuwa ka ba ta labarin misali kana magana kan kasa yadda kasa take gashi gashi sai ta dauko wani abu dan karami wanda kwata kwata bai kamata ma a kalle shi ba sai ita kuma ta gina tunaninta akan wannan abu to ka gina kisa to akali kila afa ta amanu ihda kunna an yaghdib Allah li ghadab rasulih fa idha hiya qad halakat yanzu dayan ku zata ta sakankance kenan Allah ya hushi saboda hushin manzansa sallallahu alaihi wasallama shikenan daga nan ita kuma ta halaka la turaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce yake yata kan manzo Allah sama dan Allah ya magana ta mayar mishi haji uba shi dan Allah in sauran suna yi ke kake wa tasalihi shay'an ai wala tasalihi shay'an shi ma sannan dan Allah kake ce ma manzo sama ya rika baki wani abu domin daga cikin abin da ke fusata namiji akwai ba ni ba kuma ya san wajibin shi ne ba amma kuma shi dan namiji baya san ba ni bai san ba ni bai san babu in an ce babu ya san ba ni za ta je in kuma aka fito masa kai tsaye aka ce ba ni to shi kenan ta fi kowanne zaki to kake tambayi manzo Allah sama wani abu wasalini ma badalaki duk abin da ya bayyana a gare ki kike da bukata ko ni baban ki ki aika min ki san ki 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 kamar yanzu ka ce ki bugo min waya ko ki min text wala yughrannaki an kanat jaratuki aw sama ay ajmal minki kake hudu kake ta miki da hankali dan kishi yake Aisha radiyallahu anha ta fi ki kyau aw sama ajmal dan ta fi ki kyau kake damu kake shin ta ya dame ki ki rika ma manzo Allah sama abinda zai fusata shi wa ahabba ila rasulillahi sama minki kuma manzo Allah sama ya fi son tafiye da ki kan wanne ya rudar da ke ki zauna a gidan manzo Allah sama lafiya yuridu Aisha radiyallahu anha yana nufin na Aisha radiyallahu anha to kaga wannan kissa cike take da darussa masu girma irin yadda sahabbai zuciyarsu take fara mazansu da matansu sannan yana karantar da mu ɗabi'ar mata in gidan manzalar sama an samu wannan to kai da ni ya za a mu ce gidan mu ya kubuta daga wannan mu muna son ne mu sami gida ya kasance kamar gidan aljanna gidan da za a ce ba za a mai da magana ba wata ran to sai gidan aljanna wanda sa'ana ma fi sudurin min gilli amma a gidan duniya kana da mata biyu uku hudu to sai an yi irin wannan tunda akai a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gidan manzo Allah sama a cikin darasin da zamu dauka shine gidan darasi duk abin da yake faruwa Allah madaukakin sarki yana nuna mana darasi ne sai ya faru a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin mu mabiyansa mu dau izina ya zama mana darasi in ya faru gare mu to ya zane in ya faru gare mu ya manzo Allah sama ya magance waɗannan matsalolin shi yasa duk mutumin da yake son gidan shi ya zauna lafiya to ya karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko hoton gidan Annabi sallama ya kawo gidansa to gidansa zai zauna lafiya wannan babban abu ne wa hakaza kana Umar radiyallahu anhu ni'mal abu nasih li ibnati haka sayyiduna Umar ya kasance madalla da miji baba wanda ya kasance mai nasiha ga diyarsa mai nasiha ga diyarsa mai kula da diyarsa alkhairi yake nufi ga yarsa domin ai babban bala'i ne a ce an sako maka yarka to duk uba wanda ya kasance mai hankali ne natsuwa burinsa shine ya za a yi a ce yarsa ta zauna lafiya a gidan mijinta ba ta tayar ma da mijinta hankali domin hankalin mijinta ya tashi shi ma hankalin shi zai tashi haka ne ai ko to fa aina hadhihi at-tarbiyatu min tarbiyati hadha az-zaman mala yace ya zakai ka hada wannan tarbiyya da tarbiyyar wannan zamanin namu mu cewa ma ake in ya zage ki kirama har da shugabanni wasu suka yi wannan sabul da baka a radio ko a jarida su ce duk matar da mijinta ya zage ta tarama in ya duke ki kirama to kage in akai wannan shikenan gida zai zama gidajen akuyoyi kenan akuya da karnuka shike ila Allahil mushaka mala yace kawai sai dai mu kai kukan mu wajen Allah a wannan zamanin namu sai dai mu koma ga Allah kawai mu kai kukan mu wajen Allah madaukakin sarki mun gane saboda haka kullun abin da ya kamata a kula da shi kenan to kun gani ash-shumukhu inda al-masa'ib tabbata a lokacin musiba ga ta mace na Hafsa radiyallahu anha to amma za mu ga yadda kaifa sabatat ya ta tabbata sabanin abinda da yawan mata suke da shi na kururuwa da rudewa idan wani abu ya faru na tashin hankali lamma tu'ina abuha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lokacin da aka soki babanta sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Abu Lu'lu'ah al-Majusi ya soke shi ya soki man ya soki sayyiduna Umar radiyallahu anhu sannan kuma ya soki mutum 12 karshe kuma ya soki kansa ya kashe kanshi kici taqaddamat as-sayyidatu hafsatu minhu da aka kawo sayyidina umar radiyallahu anhu gida salla asbaci sayyidina na hafsa radiyallahu anha sai ta zo gaban sa wa nazarat ilayhi sai ta dubi zuwa gare shi wa qalat bi lisanin yaqin sai ta rika ce masa da harshe na tsamin na tabbas tana da tabbas kuma tana bashi tabbaci wa mantiqil haqqil mubin da kuma magana wacce ta fito gaskiya ce ita tsantsawan nan magana gaskiya mabayyaniya tace ya abata tace ya baba ma yahzunuka wafadatuka ala rabbin rahim ai bai kamata kai shiga damuwa ba zaka tafi zuwa ga ubangiji wanda ya kasance mai rahama wafada zaka tafi ka zama kai ne bakonsa ai shi yasa ake ce ma waɗanda suka zo wajen mutum ake ce musu wafd al-wafdu wafada ilayhi ko wala tabi'ata li ahadin indak ba wani wanda yake da wani abu da yake bin ka bashi ba wani wanda ka zalunta ba wani mutum ɗaya wanda zai zo gaban Allah ya ce ai baka mishi daidai ba وَمَعِي لَكَ بِشَارَةٌ وَاللَّهِ نِي أَتَارَدَ كَيْ أَتَارَدَ نِي إِنَا مَكَ وَتَبُشَارَ لَا أُذِيءُ السِّرَّ مَرَّتَيْنِ أما بزن بيّن السر صبيبا إيه سيألا هرع زمان شيدا wa ni'mal shafi'u lakal 'adlu kuma madal la adalcin ka shine zai maka sheda shi zai cece ka adalci shi zai maka ceto lam takhfa 'ala Allah 'azza wa jalla khashanatu 'aishatik kun cin rayuwa da ka rika shiga saboda shugabancin ka bai boye ga ubangijin ka ba a fili yake sayyiduna Umar radiyallahu anhu lokacin amul majaa sai da ya bushe kuma sayyiduna Umar mutum ne wanda yake dogo mai kiba amma sai da ya bushe amma da man sira suka ce sai da sayyiduna Umar radiyallahu anhu fatarsa ta rika yin abin nan saba saboda yunwa sai ya zauna cikin sai ta kugi sai ya ma ya buga cikin sai ya ce kai ciki ko kai kuka ko kai kuka wallahi talla ba za ka ci ba sai mutanen Madina sun koshi sira ce wannan tabbatacciya wa afafu nahmatik sannan kuma ba ka da hadama kana da kamewa a game da hadama nahma hadama kenan ko to kana da kamewa abin duniya bai abin nan sayyidina Muawiya radiyallahu anhu wata rana ana zaune yace amma Abu Bakr fada'athu dunya fa kaifa yastajibu laha yace sayyidina Abu Bakr dunya kwata kwata bata gayyace shi ba ba dukiya zamanin sa ba samu futuhat ba babu futuhat yace amma Umar fada'athu dunya fa lam yastajib laha amma sayyidina Umar dunya ta gayyace shi amma bai amsa mata ba saboda an samu futuhat a zamanin sayyidina Umar an samu kuɗi an samu dukiya an samu kanzani al-kanzul abyad da al-kanzul ahmar an samu farin kuɗi da jan kuɗi farin kuɗi shine azurfa na mutanen Rum kenan jan kuɗi kuma kuɗin mutanen abin nan gold kenan shi kuma kuɗin mutanen Farisa to a zamanin sayyidina Umar da aka samu waɗannan amma sayyidina Umar radiyallahu anhu bai kalli wannan ba ju'ul khalifati wad dunya bi qabdatihi fi zuhd manzilatun subhana muliha haka Hafiz ya siffanta shi yace ju'ul khalifati wad dunya bi qabdatihi fi zuhd manzilatun subhana muliha yace wannan abun ban mamaki ne a gudun duniya ga khalifa na jin yunwa amma kuma duniya makullan kudin duniya da hannun shi yace sarki ya tabbatar ma Allah wanda shine yayi ma sayyidina Umar wannan ilhamar ya kunsa mishi wannan tunanin kaga shine wannan wa akhdhuka bi aqdamil mushrikeena wal mufsidin sannan kuma da yadda kai ruku yadda zaka fusata mushrikai da masu banna a banka wannan duk bai boye ga Allah madaukakin sarki ba to daga su ne shedinka a gaban Allah ka tafi abu nu'ul ata yaji kunya kuma wani abun ban haushi shi ma ya kashe kanshi watakila da Allah ya taimake shi ya tsaya ya bai kashe kanshi ba kila ya tuba yi mana ya tuba kafin nan ya yi musuluncin gaske in an tafi a lahira Allah madaukaki tsaki yana da afuwa kala kala da zai iya masa ya kuma biya sayyidina Umar daga cikin wani abin da yake da shi cikin kanzinsa wannan duk ba bakon abu bane a wajen Allah madaukakin sarki kuma bai gaza Allah bai gaza yi haka ba amma tunda Allah ya riga ya hubuta cewa shaki ne shi shike ya soki sayyidina Umar sannan ya kashe kanshi shi ba bayan ya soki mutum 12 wasu suka mutu a ciki wasu suka tashi Allah shi kyauta Allah ka raba mu da rashin imani wa fi sanati 41 anil maja'ati a shekara ta 41 shekarar bayan hijira kenan shekarar da aka kira ta da shekarar yunwa wa fi khilafati muawiyata ko anil jama'a kai afwan shekarar da aka kira ta amul jama'a ba maja'a ba shekara ta 41 bayan hijira shekarar da aka kira ta amul jama'a wa fi khilafati muawiyata a zamanin sayyidina muawiya labbatni da'a rabbiha radiyatan mardiyatan nana Hafsa radiyallahu anha ta amsa kiran ubangijinta tana mai yadda da Allah kuma ana fatan Allah madaukakin sarki ya yadda da ita wa salla alaiha walil madinati maghwanu Marwan ibn al-Hakam a lokacin shine gwamnatin Madina a zamanin sayyiduna Muawiya sarkin musulmi yayi mata sallah wudufinat bil baqi'i sanna aka rufe ta a makabartar baqi'ul ganqadi makabartar Madina wanama jasadu hattahiru sannan jikinta mai tsarki bacci fil buq'ati al-mubarakati a wannan kasa wacce take mai albarka fahani allaki ummul mu'minin ji dadi farin ciki ya tabbata a gare ki da bishara da alkhairi yake uwar mummunai wa salamun alayki yawma aslamti amincin Allah ya tabbata a gare ki tun daga ranar da kika musulunta wa yawma hajarti da ranar da kika hijira wa yawma mikki da ranar da kika rasu wa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin kuma a ranar da mutane za su tashi ga ubangijin halittu wannan shine wani abu daga cikin akure da malan yayi a tarihin Nana Hafsa radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare ta sirar ta cike take da darussa masu yawa lokaci ya kure mana in Allah kai mu karatu na gaba kafin mu shiga sirar sahabiya ta gaba safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai mu dan ciro wasu daga cikin darussa masu fa'ida wanda za su amfane mu a rayuwa mu ma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته